You can all whoop and holler or get up and leave during this song. Wife, I sure would whip her some. I'd run my finger down her throat and gag her with my thumb. Love, and she's all dressed in red. Well, she's the darling of my life. I wish my wife was dead. No, I don't know. My wife died. Saturday she was buried. On Sunday was my courting day. Monday I got married. My girl last night done it kind of sneaking. I kissed her lips, I hit her nose. The doggone thing was leaking. Da 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 da